laraba 10 ga watan Mayu na shekara 2017 kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta samu nasarar kaiwa ga wasan ƙarshe na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 kungiyar ta Real Madrid ta samu nasarar hakan ne sakamakon wasan da suka buga da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid a wasan dab da na ƙarshe zagaye na biyu na gasar ta UEFA Champions League inda a wasan farko Real Madrid ta doke Atletico Madrid da kwallaye 3 da nema sai a jiya ita kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid din ta samu nasara akan Real Madrid da kwallo 2-1 amma duk da haka bai ba da dama kungiyar ta Atletico Madrid zuwa wasan ƙarshe ba bayan kammala wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid tana da jimillar kwallaye 4 a ragar Atletico Madrid ita ko Atletico Madrid tana da kwallaye 2 ne kacal don haka Real Madrid za ta buga wasan ƙarshe tsakanin da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus da kasar Italy a ranar 3 ga watan Mayu na shekara 2017 a filin wasa na Cardiff da ke kasar Wales a fafata da aka yi da tun kafa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da Juventus an fafata su 10-13 inda Juventus ta samu nasara akan Real Madrid sau 6 ita ko Real Madrid ta samu sau 5 an yi kunnen doki sau 2 a karawar su na ƙarshe shi ne a shekarar ta 2015 a gasar ta UEFA Champions League inda aka buga wasan kusa da na ƙarshe Juventus ta samu nasara a gidanta da kwallo 2-1 akan Real Madrid inda ta ji Real Madrid suka tashi 1-1 a gidanta sai dai akwai shekarar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ce ta ɗauki wannan kofi a kan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus a bangaren cin kofin Turai ko European League na shekara 2016 a matakin wasan kusa da na ƙarshe semi final zagaye na biyu Manchester United ta karɓi kungiyar ta Vigo a karawar ta biyu inda a karawar da suka yi na farko Manchester United sun ta gasar ta Vigo har gida ta sha ta kwallo ɗaya mai ban haushi Lyon kuwa za ta fafata ne tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Ajax sai dai Ajax ta doke Lyon da kwallaye 4-1 a karawar su ta farko inda a yau din za a buga wasan ne da misalin karfe 8:05 na dare agogon Najeriya Niger Kamaru da kasar Chad 2:30.